Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya
lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi gari na wannan karshen mako lafiya
lafiya limi na sanyin na me ya dauki hankalinka a Amurka
eh wannan mako to gaskiya abinda ya dauki hankali na a wannan makon shine kamar dai kullun kamar yadda muke fada an yi bikin ranar ma'aikata ta kasa inda wannan abin shi kanshi ashe wai kuma wata dama ce kuma da za a duba sai a rage ma mutane farashin kayayyaki sannan a taimaka wa mutane da wasu abubuwa waɗanda baka ko sa tsammani ba
su kusa kullun da kamar suna neman lokacin da za a yi gwanjo sai mu sai mu kira shi gwanjo
wallahi kware daga gaske abin ya ban mamaki na shiga shago kin san da yake mu ba hutu ne muke da shi ba so in ba tsayawa kai ka tantance ba ka yi bambancewa tsakanin yau litinin ce ko yau asabar ce ko yau sallah ce ko yau kristimeti ce ko
haka wannan aikin namu haka yake
an yi daidai da kawai nace bari in shiga ina shiga shago ne ana ta sel ana ko ina an rubuta kaza
an rage an zabje kashi 70 cikin 100 an zabje 60 cikin 100
to sai na kwashi gara basa ta balaba grace na shiga mota haka to na kunna radio na to anan ne ma sai hankali na kai ga abin da ake faɗa a radio cewa wai ake wai sel ake yi saboda bikin ranar ma'aikata nace to wato su komi nasu da raguwa ne ga talakawa
ai muka sani ba wai muka je sayan zare ita mama ta tana yawan saka sai muka je mu so zaranta ya kare muka je sayan zare
na'am
sai da na kwashi zare sai kawata ta ce a'a to sati mai zuwa ake ranar ma'aikata me yasa ba za ki bari kawai sai sati mai zuwa
a je sayan zare
an zabje kaya ban nace mata to na san yanda za a yi zan sai wa'annan guda biyun da wanda za ta fara yi sai in bari kawai sai karshen mako an rage ba haka ko aka yi sai ka samu komi kaga da yanzu to shekara tana tafiya karshe na san yana daga wannan ranar ma'aikata za a zo a yi Halloween za a zo a yi Thanksgiving to wannan dai daga yanzu har shekara ta kare
kullun cikin
lokacin gwanjo kenan kullun cikin gwanjo ake
ba gwanjo na ba wato malama Grace ni na hi dauka shi a matsayin wato tausayin talakawa ni haka na hi dauka shi saboda kawai a dubi biki wanda aka san mutane suna da bukatar kayayyaki to a lokacin ne za a kare farashin
a lokacin saboda mutane kowa ya iya samu ya saya
yawwa ke ga aka san haka ne yake faruwa a kasashen mu na nahiyar Afrika a lokacin da duk aka san ana bukata abu to a lokacin ne farashin sa zai ninka
haka ne
to Allah shi mana saka ne Allah ya sa mu koyi da irin waɗannan
amin ai zan baka misali a gurguje a wannan mako da muke magana mu mun je sayan kayan masarufi ne wata za ta yi biki muka je mu sayan lebo sai muka je da yake shagon ana sai da tufa sai wata ta ga waɗansu ƴan riguna da suka yi mata sai ta ɗauka da muka je inda za a biya kuɗi sai ta lura cewa wannan rigunan da ta ɗiba ta kaga dai mu sai mu ce riguna amma sai a ce ta goyi ko
a sakoto a sakoto tagguwa ai ke san tagguwa muka sani tagguwa da ban riga da
ai shi da nace to bari in koma tagguwa ga ba sakoto nan
ai gaskiya kan wallahi kan
gaskiya kan ka ce wai ko malum babban riga nake
nake au wallahi kin san tagguwa da ban riga da ba kamar yadda muke da hura daban dau daban
yawwa to riga na sanyina sai muka je muka ishe wannan riga na sanyina da dama kudinta dala 65.5 ashe an zabge kudinta na sanyina kai abin mamaki daga dala 60 wani abu ta koma dala 4.99
cikin gani
dala 4 to ai ga maka yar gane ce da ta ga haka da muka koma kuma sai muka zo muka samu sai muka koma ta koma dala 3 to wato bakin iyakacin waɗanda suke wurin guda 20 muka kwashe shi na sanyina gaba ɗaya muka kwashe to na kwashi goma ta kwashi goma ni ba fa abin da zan yi da ita kawai dai da ka abin nan dan dinga zuwa ina kyakkyautawa waɗanda
wallahi malama Grace ai da kake min dariya ni ma na taba yin haka na amma ba yanzu ba amma na kage ya miki da kake min dariya
daga dala 60 aka mai da dala 2 ai sai muka je gaba daya muka kwashi goma
wallahi
Allah ya kai mu wannan lokacin da masu hali baiwa za su iya irin waɗannan domin taimaka ma mabukata to na san yana an yi rashi amma kafin mu fara da wannan rashi bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna domin ƙari da aka samu shi dagacin namaran ko sarkin namaran zan ce dagacin namaran Alhaji Isa Shehu Suleiman shi ne ya samu karuwa da mai ɗakin sa suka samu karuwa a ranar Juma'a da ta gabata aka kuma yi suna jiya kenan an sa ma yaron suna Al-Amin ba PP Isa
Al-Amin ba PPE Sato Allah raya Al-Amin kaga sunan danka
Na
sanyina
ita
kwarar danka
gaskiya to Allah raya shi kuna
abin sun ba ma to sai kuma mika gaisuwar ta'aziya na sanyina
Malama Agnes dama kin san kamar yadda ake cewa a haka duniyar take wata rana a rasa wata rana kuma a sami raguwa wato al'ummar arewacin Najeriya gabaki daya wato ta kadu da aka waye garin shekaran jiya da rasuwar babban malamin addinin musuluncin nan wato Sheikh Abubakar Abdullahi Giro Argungu wanda aka fi sani da Malam Abubakar Giro a Argungu Malam Abubakar sananin malami ne kuma Malama Grace ki sani an ce ma a ranar da wato za a waye garin tashi da mutuwar tashi a daren ma da
yaro sai da haka
sai da yayi wa'azin da ya sa sannan abin nan su kin ga mutuwa tana da ban tsoro irin haka nan
haka
Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta kuma Allah ya baiwa ƴan uwa da abokan arziki da dukkan ƴan Najeriya hakurin jure wannan rashi da aka yi
Amin summa amin Allah kuma kyautata namu karshen.
To amin summa amin.
To bari kuma mu mika wannan gaisuwar ta'aziya ita ma daga hannun Shehu Abdullahi Jegebe wanda ya saba shigowa wannan zaure domin bada labarai yau ma ya bakunci wannan zauren to shi ma an yi mishi rashi ta'aziya Mustafa Abubakar Dange wanda yake da ne ga injiniya Abubakar Muhammad Dangi sakataren yada labarai na majalisar agajin izala ta kasa a Jos Nigeria shi Mustafa Abubakar din ya rasu ne ran Laraba a unguwar Rijiyar Zaki Kano bayan doguwar jinya to Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata namu karshen
to amin summa amin malama Grace
to sai kuma mu shiga zangon sada zumunci ko na sanyin na
gaskiya haka ya kamata malama Grace kamar yadda aka al'adanta
to bari mu fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe da muke samu ta hanyar sadarwar tafi da gidanka ta wannan hanyar zamani da muka samu ta WhatsApp a wannan lamba da take a hannuna wato wannan sako ya fito ne daga hannun Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria wanda yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Ibrahim Muhammad Karasuwa da baba gana Alhaji Nutiya wacce kalda kuma baba gana Alhaji Dabuwan Guru da Alhaji Mele Yusufari sai Mansur baba Wuro na fada da Yusuf Bazuka Mele da Gululu sai Tukur har Karijau da Muddasir Sani birnin Kebbi sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Malam Aji da Gona da kuma Aminu Adamu Malam Maduri sai Abubakar Kawu Girgir da Ahmed Afansi Bagoga sai kuma Alhaji Muktari Yarima sarkin Tile Telolin sarkin Telolin sarkin Fika sarkin telolin sarkin fika fataskun to fa shi sarakai yake ma dinki to sai wannan kuma da ta fito daga hana Ahmadu manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki dake so a sada mishi zumunci ga mai sarauta mai girma Dujuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Leme wanda ya amince ya bashi sarauta gargajiya na maga takardan Dujuma Bauchi to muna taya ka murna sai wannan da ta fito daga hannun Babandi Mamman Bande yake mika sakon gaisuwar sada zumunci ga sarkin yakin Nima dake Accra Ghana da Hamidu Kalalabuwa Difa da Tasi'u unguwar Tudu da Magaram da Sade Sa'idu Daura an sake gaishe ka da ku masu gabatar da wannan shirin to muna amsawa to sanyin na
to malama Grace kin san a koda wani lokaci muna karban sakonni daga masu sauraren mu wannan gaisuwa ce zuwa ga dimbin masu sauraren mu da suka aika mana sakonni domin mu nuna muku yabawa da kuma irin dangantaka da zumuncin dake tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka musamman filin abarin ya huce da ku da farko akwai Nuruddin Haran Demahe Sakkwato da kuma Shefi Umainiyo shugaban kungiyar ma'abuta sauraren gidan rediyon Vision FM wato Biplus sannan da kuma mawakin wannan kungiya Ibrahim Filisko akwai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Mamman Sani Dauda sai Sanusi Madatai da kuma yaro buniya garin malam da gali malam ibra da general da magaram jamhuriyar Niger. Sakon fata alheri zuwa ga haddabi mai computer mai yama da Adamu A Hamza Daura da comrade Ilyasu Yakubu Digawa da Sanusi mai madatai da magaram da kuma Isa Jikan mai saje toro. Sai kuma Jamilan Ado Salati Goma ga Nabi Rajau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciyawa Shakal. Sai Aisha Lawal Bini Hambali MK dan Silva Sakkwato da kuma Fatin Ado Salati Goma ga Annabi. Gaisuwa zuwa ga babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yakin Nima da Amadu Mamman Bande da kuma Hamidu Kalala Buadifa. Sai Yusuf mai leda Gorolo Jihar Bauchi da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Abdullahi Sani Dukku. Sai kuma Faruku Mahe Karuga Jihar Sakkwato. Sai kuma Haruna wato Baffa Haruna Bajoga. Akwai kuma Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi Najeriya da kuma Garba na hali Kamba a jihar Kebbi da kuma Mansur Salihu Fana. Bari mu kara da wannan sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Shehu Sarkin Gini Dambam da Musa Bolo Dambam da Nasiru mai wankin hula Dambam da Alhaji Shehu Gwani Dambam da Siraju Rangis Dambam da kuma Alhaji Usaini Mai Goro Dambam. Akwai kuma Alhaji Aliyu Jalam kwamishinan kananan hukumomi na jihar Bauchi da kuma Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da Maryam Air Fulani daga kasar Saudi Arabia. Malama Agnes bari mu takaita idan muka gaida Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi a jihar Plateau da kuma Usman Kasim Ringin da Abari Abdullahi Kiringin da Malam Maina Muduwa da Muhammad Lawal Kail Jauro. Sai Usman Ibrahim Rukuba da Baraka Jos da JT Love Jikan Duna. Sai Sani Mai Manja kasuwar Barkin Ladi da Fatima Musa Wada Barkin Ladi da Aisha Musa Wada Barkin Ladi da Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da Jummai matar Sani Mai Manja kasuwar Barkin Ladi da Zainab Babaji da dukkan masu sauraron mu da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya.
Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwati Barkin Ladi na jihar Plateau yace a isa mishi gaisuwa zuwa ga Farida matar Garba direba Doruwan Babuji da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Sai Lawan Bin Hambali MK dan Silva Sakkwato da Bashir Tela Latiyan Bare-bari. Sai Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Salisu Mai Shinkafa Song. Sai Malami Kura garin Sarkin Noma da Ayuba Isa garin Sarkin Noma. Sai Mai Lange-lange Yawuri da Sana SID Makoli. Sai Hajo Matar Garba Mai Nama Barkin Ladi da Admin Yusuf Basa jihar Plateau. Sai Nazifi Ibrahim Rugar Malam da Ibrahim Dan Fulani Yayari da Kawu Mai Ruwa Bajoga. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu Kauran Namo da jihar Zamfara, baban Abdul Samad yace yana so a gabatar mishi da wannan gaisuwa a wannan shiri mai farin jini maganin hawan jini. Mahaifinshi Alhaji Salisu Mai Gyara Agogo Kauran Namoda da Liman Badamasi Limamin Masallacin Juma'a na Biyu Kauran Namoda. Sai Khalifa Atiku Abubakar Mai Suna. Sai Alhaji Ibrahim Shamaki Zamfara da Malam Tsoho Mai Wankin Hula Kauran Namoda. Sai Abdullahi Mai Shayi Bakin Kasuwa da Idris M Idris da Maturu. Sai Alhaji Buhari Mai Shago Bakin Kasuwar Kauran Namoda da Lawal Hambali Dan Silva da Yunusa Tanko Bani Mbaka da Usaini Dangote Karasuwa da M Baban Yusra Gusau da kuma Naziru Sabo Gusau. To na san yana kamar yadda muke faɗa kullun, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da haka za mu daga kafa a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. To yau na san yana zangon labarai bakon da muka raka ne ya dawo kamar yadda nake faɗa, shi kirakin jejjebe
ya sake
yauwa bakunta wannan zaure wato Shehu Abdullahi Jegebe tirakin Jegebe. To a wannan karan na sanyin na aka ce zuwa da kai ya fi sako ko
kware
da gaske. Yauwa da labarin da ya bamu wannan karan,
labarin mu ne a wannan fili namu na Abari Huce. Wato wani talaka ne yana zaune ya je tashi tsaye, sai juwa ko juri ya dauke shi sai ya fadi a garzaya da shi asibiti. Likita ya duduba shi yace masa na ji an ce fado akai. Yace eh lalle mai goyo ce ta kashe ni. To likita bai gane ba, yace shikenan. Sai ya dauke shi ya duba fatar jikinsa, ya bude idanunsa ya haska, sai ya dauko alƙalami da takarda sai rubutu sai ya bashi yace matsalaka mai sauki ce ban Allah ga wannan ka je ka samu ka rika cin hanta kwai kifi madara alayyahu salad da makamantan su sai mika ma wannan talaka talaka yace a'a likita wannan takarda ba tawa bace yace a taka ce yace a baka ji nace mai goyo ta kashe ni ba yace eh ina ganin ai matakka kana nufin tana da goyo kenan ko yace a'a masara ne ka nufi yace oho yace to ai ba mu damuwa in ka kiyaye waɗannan abubuwa ai shikenan komai zai daidai yace amma dai kai likita wawa ne yace a to ya aka kuma na zama wawa yace to ni da na ga amma mai goyo ta kashe ni ka zo kan ka lissafa mai in rika cin kwai hanta madara alayyahu salad da sauran kifi da sauransu yace to shin ni da na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gaban ka inda na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gaban ka balle ka zo ka lissafa mu wadannan abubuwa in ba wawa ba
malama gire sai ai da gaskiya irin su za su yawa fa a wannan karan a Najeriya tunda naji ana fama da
yawa yanzu kai malama gire ana ta kaiwa yake ta kaya kai ana magana yunwa mata da mutum kana magana kai ai ana
wai kai ka ce ina tsaman wannan likitan birni ne ba likitan ba likitan kauye bane
gaskiya
ina tsaman likitan fadar mulki ne shi yana ganin ko ina sawai
eh gaskiya ka ya gaskiya a to shi bai sa ana cike baki da ba mamaki bai masa ana cike
a ban samu ka san ko da yake cikin kasa daya wadansu suna magana da kyar a ci basu san inda za a cin yau zai fito ba balle na gobe
eh wasu
to amma kuma wadansu basu san ma ana yi ba
ina ba sani ba su zadi ma suke yi me yasa yau za a ci kaza a ci kaza ji a ci yau a ci kuma gobe ya gane
yawa eh haka like ina ruwan likita to in kai ne me zaka ce ma wannan bawon Allah ya ci to
ba bawon Allah ne za a ba shawara ba ai likita ne za a ba shawara ai kiji jagebe a ce kai duk wannan abin da kake fa bai da wani amfani fa kamar dai yana shi kamar abin nan shuka ne kake kawai idan makwarwa ruwa na kwashi ba bai da wani amfani ka ga masa dai yake koshi tukunna yake samu abin da yake
ai abin da ya kamata yayi shi likitan ma shine zai je ya so mishi waɗannan kayayyaki
yawa kware da gaske kware kuwa
to da ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci alheri.